MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you.
Kina mingizo da su farki ni na gaza gane ki kunne na yana jin bariyar ki wakwal wa tarike sautin ki kuna bana hayyaci na ina gane ta kun tafiyar ki I love you forever, I love you forever, give me your love and I'll take you where you have never been before. Your eye, you are my neighbor. Your love, it make me the shiver. Give me your love, yeah, give me your love. Trust me, hold me. Trust me, baby. Asanin ki asanyanin naswa. Ay watay sawi. Chicken jiki so na ki yadwa. Angashi ajalai. Zan so ki duban wata rayuwa kin bar ni zan yi bulayi ni sai da ke zan kare rayuwa ta san ki na dauro niya so na gaskiya ne miki a fuska na nuna miki a zuciya ba tamkarki aboki sun shaida miki da ni da ke ba sha miki komai zan miki kin fada na shirya zuciya ta da taki guri daya tintini sun gauraya ra'ayi na miya zamto daya a so ba ma karaya mafakar maguda ce innowar soyayya sannan hanyar maguda ce bangaren halayya da ni da ke nani da ke nani da ke kwai fahimta bani sake ke dai ya zanwa bajinta ko zan mace ko zan yi rayuwa ni sanki dai na bukata ina kike baby fito in sanya ki idani ya na sanki na suna ima ina sanki ki san da haki na na soye na kanki kullum kina ji na kina gani ina binki amma kin mini laya ba ki soyen ganki inga hakan da izaya kuma azabtarwa ce na shiga rudani tausaya min ki ban so
Crazy.